أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بارك الله فيكم. أشكر لكم أمدة الأحكام من أصحاب عبد الغني المقدسي رحمه الله. لما تاشي أباب واتو الاستسقاء. الاستسقاء شيني واتو نيما شاير وا شيني ما نرى الاستسقاء كما نيما شاير وا أنا يني إذا أكا سامو فلي با سامو روان سما با تو زا أي صلى نارو كون روا ونن فلي اللي يفارو ننشين روان سما ني kase ko kuma ruwan kogi ne ko kuma ruwan wato rijiya ne idan suka bushe suka kafe ya zama ba a samu ruwa to za a yi wannan sallah na roƙon ruwa hanyoyi guda uku ake bi na farko za a iya sanar kowa ya dinga addu'a akan Allah ya saukar da ruwa ko kuma imam yayi addu'a a hudubar juma'a ko kuma ya sa a fita filin da ake sallar idi a wajen gari a yi sallar raka'a biyu a roki Allah hadisi ma kan wannan babu mal rahimahullahu yace an abdullah ibn asim al-mazini daga abdullah wato dan zaidu dan asim al-mazini mutumin madina ne wanda kuma ya halici yakin Uhud da sauran yaki-yaki da suke bayansa ya yi tarayya wajen wato yakan Musailama al-Kazzab wanda yace shi annabi ne radiyallahu anhu wa arda yace kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastasqi manzo sallallahu alayhi wa sallam ya fita yana neman shayarwa ma'ana yaje yana roƙon Allah ya saukar da ruwan sama sun fita bayan gari wajen sallar idi fa tawajjaha ila al-qiblati yad'u annabi sai fuskanci al-qibla yayi yana addu'a wa hawwala rida'ahu sai ya juye al-kabbarsa dama yayin da an yi sallah imam zai tashi yana addu'a idan yana addu'a zai juye al-kabbarsa gefen dama ya kawo shi hagu gefen hagu ya kawo shi dama wato ya mai da shi kamar baibai to mutane ma duk wanda ya fita da alkabba ko rawani shi ma zai juya wajen dama ya zo hagu na hagu ya zo dama wato wannan alama ce ta wato tafa'uli ana fatan Allah ya canza ya juya halin da ake ciki na fari Allah ya mai da shi bai zamanto damina mai albarka summa salla raka'ataini jahara bihima bil qira'a sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu ya bayyana karatu a ciki wa bi lafzin a wani lafazin yace atal musalla annabi ya je filin salla sai yayi wannan sallar raka'a biyu za a yi sallan kafin a yi addu'a ana idarwa imamu ya tashi ya dan yi wa'azi ya sa mutane su tuba wani lokacin ma za a nemi mutane su gabatar da aikin alkhairi a tuba ga Allah ko a yi sadaka ko a yi azumi a koma ga Allah sannan Allah ya canza sai kuma hadisi na gaba akan wannan babin na neman shayarwa mal rahimahullah yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a sai ga wani mutum ya shiga masallaci ranar juma'a min babin kana nahwa daril qada ta kofa wanda yake sashin daril qada daril qada shine wato gidan da Umar dan Khattab radiyallahu anhu wato yasa aka sayar wanda bayan wannan gidan bayan Umar ya rasu ne aka sayar da gidan aka biya wato wasu basussuka shine ake cewa darul qada wato gidan aka sayar aka biya bashi to mutumin ya shigo ta kofar da ke kallon wannan sashin gidan darul qada ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'im yakhutub lokacin da mutumin ya shiga masallaci ta wannan kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana hudubaren juma'a fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yana tsaye thumma qala sai yace ya rasulullah ana cikin huduman sai ya kace manzon Allah huduba yace ya rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wanqata'ati subul hanyoyi sun yanke fadullahi yudhina karoki Allah ya gifna ya shaida ma'ana ya cece mu saboda babu ruwa dabbobi ba su iya tafiya ba inda za a tsaya ai amfani da ruwa to hanyoyi sun yanke qala yace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala sai annabi yana cikin huduban da ya katse sai ya daga hannunsa sai yace allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu qala anas anas yace fala wallahi ma nara bis sama'i min sahabin yace wallahi ban ma gani a sama wani girgije wato wani girgije da zai hadu ya zama hadari wala qaz'atin ko kuma qaz'a qaz'a shine wani yanki na girgije dan kankane haka ba ma ganin komai wama bainana wa baina as-sila'i min baytin wala darin babu tsakanin mu da sila sila shine wani dutse tsakanin mu da wannan dutse sila din babu gida ko wani daki ba wani gini da ya rufe mu gashi muna ganin sama haske ba komai a sashi wannan dutsen qala yace fa tala'at min wara'ihi sahabatan mithla as-sars sai ga wani girgije ya fito daga bayan wannan dutse na sila din mithla turf kamar kake garkuwa na turf shine garkuwa na karfe wanda mutum zai kare kansa idan ana yaki kawai sai girgije ran karami suka ga ya fito ta wajen falamma tawaffaqat fis sama yayin da wannan girgije ran karami ya zo tsakiyar sama intasharat thumma amtar sai tabazu ta cika sama sai kuma sai ta kawo ruwa yace fala wallah yace wallahi ina rantsuwa da Allah ma ra'ayna shamsa sabtan sati guda ba mu ga rana ba daga lokacin da annabi ya addu'an nan aka fara ruwan sama kafin ya gama huduba ya sauka ana ruwa sati guda ba dare ba rana qala ana tace thumma dakhala rajul min dhalika albab fil jum'ati almuqbila sai ga mutumin ya shigo mana ta wannan koban da dai wanda ya shigo satin da ya wuce ran juma'a sai gashi nan mutumin ya shigo yace a lokacin yace bai sani ba ko shine ko wani ne yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yakhutubu a lokacin ma annabi yana tsaye yana hutuba ran juma'a fastaqbalahu qa'iman sai mutumin ya fuskanci annabi yana tsaye wa qala yace ya rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wanqata'at as-subul hanyoyi sun yanke saboda ruwa yayi yawa ba a iya tafiya yabanya kuma ba za ta yi kyau ba fadullahi yumsikha anna karoki Allah ya rike ruwan saman nan ya isa haka barafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace barafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai annabi ya daga hannayensa sama wa thumma qala yace allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ka kai ruwan nan sassannin mu hawalaini jam'un na haula sashi haula kada wato ka kai ruwan gefe gefe mu wala alaina ba akan mu ba ka kai ruwan gefe ya Allah allahumma ya Allah alal akam ka kai wannan ruwan zuwa tudu tudun kasa al akam shine tudu na kasa fili haka ka kai su can wazirab da kuma tsakanin duwawarsu kananan duwatsu shine ake cewa zirab wa butunin audiya da kuma wato cikin koramai inda kogi kogi ko tafki tafki haka Allah ka kai ruwan can sai wannan addu'a wa manabit ash-shajari da kuma inda itatuwa suke tsira Allah ka kai ruwan wajajen qala yace fa aqla'at sai kawai ruwa ta dauke ruwa ya tsaya cak sai ce wa kharajna namshi fi ash-shamsi sai ga shi nan mun fita muna tafiya cikin rana, ruwan ya tsaya, ƙasa ta shanye, sai ga kuma rana ta fito, sati guda ba a ga rana ba, ga shi yanzu an ga rana, namshi fi shamsi muna tafiya cikin rana. Qala Sharif, sai Sharif ya ce, fasa'altu Anas ibn Malik, sai na tambayi Anas ibn Malik wanda ya kawo mana hadisin, ya ce a huwa rajulul awwal, shin wannan mutumin da ya shigo ran juma'a na biyun nan shine wanda ya shigo juma'an farko? Qala Anas ya ce la adri, ban sani ba, ban san shine wani ne, mu dai mun ga mutum ya shigo wancan satin ya ce a kawo ruwa, wani kuma satin ya shigo ya ce a rike ruwa. Al-dirab din nan shine al-jibalu sigar, wato kananan duwatsu, ba wai duwatsu masu tudu ba, shi ake cewa al-dirab. Wal akam kuma jam'u akima, wa hiya a'lar min at-turba min ar-ratbiya, wato rabiya shine irin kasa kamar inda akwai sahara, zaka ga iska ya daga kasa, wurin da kasa ya tili, to irin wannan ne. Wa duna al-habata, sabanin habata, ba irin wato ƙasa wanda yake kamar dutse a haɗe ba ne, a tilin ƙasa haka rairayi wanda yake haɗe. Darul qada'i din nan shine darul Umar ibn Khattab, gidan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, summiyat bi dhalika, an kira shi darul qada'i saboda li'annaha bi'at fi qada'i daynihi, Umar da ya rasu radiyallahu anhu akwai bashi a kan shi, sai aka sayar da gidan nashi aka biya bashi, shi yasa ake cewa darul qada', ma'ana gidan biyan bashi, a da haka ake kiran wannan gida. To Allah ya samu dace da sunan Manzon sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.